sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa tare da Ibrahim Ka'almasi Garbani da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Alhamis 1 ga watan Afrilu. Bayan labarin duniya, zamu fara da Jamhuriyar Niger, a inda mutane a sassan kasar suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da yunkurin juyin mulki da gwamnatin kasar ta ce ta dakushe a jiya Laraba.
Ya san muhimmancin duka a matsayin shi na dan takara wanda ya rasa, ya hito ya nuna rashin jin dadin shi ga wanga yunkuri da anka so ayi na tantar da zama tsaye cikin kasar.
Za kuma mu dawo jihar Lagos, inda gwamnatin jihar ta kara wa'adin zaman kwamitin nan da aka kafa domin binciken zargin da ake wa 'yan sanda da sojoji na cin zarafin jama'a a lokacin zanga-zangar NSAS.
Ka san wani abu ne wanda yake aka ce wai dukin ne baki ya fi gudu. So abin da ya faru kenan a nan Lagos nan masu zanga-zangan yan.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma Zainab Babaji na tafe da rahoto na musamman. Wannan karan akan kiran da masu magungunan gargajiya a arewacin Najeriya ke yi cewa kasar ta kirkiro nata maganin cutar corona. To amma kafin nan ga Ibrahim Ka'almasi Garba da labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane biyar sun halaka sannan uku sun ji raunuka a Sudan ta Kudu a yau dinnan Alhamis. Bayan da wasu 'yan bindiga suka kai harin kwantan bauna ma wata tawagar motocin daukar kaya waɗanda ke dawowa daga ƙasar Uganda akan hanyar Juba zuwa Dimule. Wani mai magana da yawun sojin ƙasar ya ɗora laifin harin kan ƙungiyar 'yan tawayen National Salvation Front NSC a takaice. Wani jami'in soji da ke wurin duba ababen hawa akan hanyar Juba zuwa Dimule ya ce an kai harin kwantan bauna ne ma motocin daukar kaya uku da ƙarfe 6 na safe a yankin Kittu. Fasinjoji da direba mota ta farko sun tsallake rijiya da baya a cewar mataimakin mai magana da yawun sojojin Kanar Santo Domic. Masu zanga-zangar nuna rashin yadda da juyin mulkin da sojoji suka yi a Myanmar sun kona wani kwatance na kundin tsarin mulkin kasar a yau dinnan Alhamis a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin kasar da aka rusa ke shelar kafa wata sabuwar gwamnatin farar hula kishiyar ta sojojin. Gwamnatin da za ta ja da ta sojojin wadda ake kira kwamitin wakiltar Fiyandungsu Hultuwa CRPH a takaice ta kunshi mambobin jam'iyyar su hambarariyar shugaba Ansa Suci ta NLD waɗanda aka zaba a watan Nuwamban bara amma aka hana su mukamansu bayan da sojoji suka tsare Ansa Suci suka kuma maye gwamnatin farar hular da tasu a ranar 1 ga watan Fabrairu. CRPH din ta kuma bayar da sanarwar kullo da wani sabon kundin tsarin mulkin kasa wanda zai maye gurbin wanda sojoji suka rubuta a shekara ta 2008 wanda ya kai ga maido da demokaradiyya a Myanmar bayan tsawon shekaru 50 amma kuma tare da ci gaba da barin sojoji suna tasiri a gwamnatin farar hular. A wani rahoton su na haɗin gwiwa, hukumar lafiya ta duniya WHO da kasar China sun ce abu ne mai matukar wuya a ce cutar COVID-19 ta kubuce ne daga wani ɗakin bincike na ƙasar China duk kuwa da ƙara yaduwa da wannan hasashe ke yi tun bayan da wani babban jami'in lafiya na Amurka ya yi wani furuci mai nuna yiwuwar hakan. Rahoton hukumar ta WHO da aka daɗe ana daku wanda ta fitar ranar Talata ya ce hasashen kubucewar cutar daga ɗakin bincike shi ne mafi wuyar faruwa daga cikin hasashoshi hudu da tawagar bincike ta masanan ƙasa da ƙasa wadda ta je Wuhan na ƙasar China a farkon wannan shekarar ta duba a binciken da take yi kan asalin cutar ta corona. Masanan suna ganin zai fi yiwuwa a ce daga jemage kwayar cutar ta kama mutum mai yiwuwa ta wajen wata dabba ta uku da ba a tabbatar ko wace ce ba. Wannan matsayin ya sha bamban da na Robert Redfield wanda shine shugaban cibiyar daƙile cututtuka masu yaɗo a Amurka ƙarƙashin shugaba Donald Trump. Redfield dai ya gaya ma kafar labarai ta CNN a makon jiya cewa ya yi imanin cewa cutar COVID-19 ta bulle ne daga wani ɗakin bincike a Wuhan kodayake ya jaddada cewa wannan ra'ayin nasa ne. An kashe mutane hudu har da wani ɗan yaro jiya Laraba a wasu harabe-haraben da aka yi a wani ofis a kudancin California inda mutum na biyar da kuma shi kansa wanda ya harbe-harben suka samu nanan raunuka a cewar 'yan sanda. Wannan tashin hankalin da ya faru a birnin Orange da ke kudu maso gabashin Los Angeles shine karo na uku da aka yi munanan harba-harba a kasar a cikin makonni biyu. Ba a tabbatar ko wanda ake zargin ne ya harba kansa da kansa ko kuma yan sanda ne suka harbe shi ba. Yan sanda dai ba su yi cikakken bincike kan mutanen da abin ya rutsa da su ba, illa kawai cewa da suka yi wani yaro da kuma wata mace sun samu munanan raunuka. A wani sakon Twitter, gwamna Gavin Newsom na jihar California ya bayyana kashe-kashen da abun ban tsoro da bakin ciki. Ruwa ya ci wasu mata biyu da yara uku bayan da wani jirgin ruwa da ke dauke da dambun bakin haure masu niyyar zuwa Turai ya tuntsire daura da gabar Libya, a cewar wata majiyar Majalisar Dinkin Duniya jiya Laraba. Wannan ne hatsarin jirgin ruwa na baya-bayan nan da ya rutsa da bakin haure masu niyyar zuwa Turai neman makoma mai kyau. Safa Misihli, mai magana da yawun hukumar kula da masu kaura ta kasa da kasa, ta ce al'amarin ya faru ne da daren ranar Talata. Wani jirgin su da dogarawan tsaron gaba na Libya sun yi kokarin ceto 77 daga cikin bakin hauren suka kai su gaba, a cewar ta. An tsare bakin haure kimanin 400 da daren ranar Talata a Libya, aka kuma kai su inda ake tsare bakin haure a wannan kasa ta arewacin Afirka, a cewar Misihli. Gwamnatin kasar Filifino ta faɗi jiya Laraba cewa an hango wasu jiragen ruwan China sama da 250 waɗanda ta yi imanin cewa wasu masu gwagwarmaya da makami ne ke harkoki da su, daura da tsibirai shida da kasar ta Filifino ke ikirarin nata ne a tekun kudancin China da ake takaddama a kai, sannan ta yi kira ga China da ta gaggauta kawar da su. Tare waɗannan jiragen ruwa masu ɗauke da tutar China tare da wasu jiragen sojojin ruwan China hudu a wani sansanin da ke tsibirin da China ta gina na haɗari ga sufurin ruwa, kuma zai yi lahani ga sauran halittun ruwa, baya kuma ga yin barazana ga tsaucin ƙasar Filifino, a cewar wata hukuma mai sa ido kan takaddamar da ake yi a waɗannan ruwayen. China dai ta yi watsi da bayyana fushinta da Filifino ta yi a diplomasiyance, da kuma kiran da sakataren tsaron kasar Filifino ya yi sama da mako guda cewa ya kamata wasu jiragen ruwan China kimanin 200 su bar yankin ruwan Hudson bisa ga hujjar cewa wurin mallakinta ne, kuma jiragen ruwan ta din sun fake ne kawai a wurin saboda wani mummunan yanayi a cikin teku.
A gaida Ibrahim, labarin duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara da jamhuriyar Niger, inda mutane a sassan kasar daban-daban suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da yunkurin juyin mulki da gwamnatin kasar ta ce ta dakushe a jiya Laraba. Ga wakilin Musulman Mumini Barma da ƙarin bayani.
Da yake bayyana ra'ayinsa a dangane da wannan al'amari da ke ci gaba da haddasa muhawara a tsakanin jama'ar Niger, kakakin jam'iyyar Bendes Tarayya Asmanu Muhammadu ya kwatanta abin a matsayin wata makarkashiya da makiyan demokradiya suka kitsa da nufin haddasa rudani a ƙasa.
Bai kamata ba a ce cikin lokacin da muke ciki, inda ƙasashen duniya gaba ɗaya sun ba da shaida cewa Niger demokuraɗiyya ta kahu, kuma shugaban ƙasa ya shekara 10 zai sauka ya miƙa mu wani ɗan ƙasa da 'yan ƙasa suka zaɓa, kuma a samu wasu mutane, wasu gungun mutane wanda ke son zakkuwa su wace wannan al'amari. Saboda haka muna Allah wadai da wannan al'amari da ya faru.
To amma wasu na ganin abin tamkar wasan kwaikwayo ne irin na 'yan wasan barkwanci.
Da yanzu wannan juyin mulki ya samu nasara, da sannan za su amincewa da cewa an yi kudin juyin mulki, kaka za a ɗaukan mutane su zo da mayyan bindigogi su kai mahu da shugaban ƙasa hari, kuma kowa ya san mutanen an kama su kuma a wada sunan wasu daga cikinsu, kuma har wani ya yi shakka cewa ba haka nan ba.
Kawo yanzu 'yan adawa ba su bayyana matsayinsu ba a hukunce game da wannan yunkuri, ko da yake waɗanda na tuntuɓa sun bayyana min cewa nan gaba za su fitar da rubutacciyar sanarwar haɗin gwiwa a ƙarshen wani taron shugabannin ƙawancen CAP 21 da ACC da FRC, ƙungiyoyin fararen hula na gungun CCDR waɗanda suka yi tarda faruwar wannan yunkuri sun buƙaci hukumomi su ɗauki matakan hukunta masu hannu wajen kitsa shi, sannan sun buƙaci ɗan takarar 'yan adawa Muhammad Usman ya shiga sahun waɗanda ba su yarda da yunkurin neman mulki ta hanyar ƙarfi ba. kamar yadda za a ji daga bakin Anda Garba Musa.
Mamu Usman tsohon shugaban kasar Niger ne, kenan ya san muhimmancin iko, ya san muhimmancin kasa, ya san muhimmancin doka. A matsayin shi na dan takara wanda ya rasa, ya hito ya nuna rashin jin dadin shi ga wanga yunkuri da anka so ayi na tantar da zanu tsaye cikin kasar ga.
Kwada yake wannan labari na yunkurin kifar da gwamnati ya haifar da zaman dardar a washegarin bayyanar sa. A daya gefe bukin rantsar da sabon shugaban kasa ne ke daukar hankali, inda aka bayyana cewa komai ya kammala game da tsare-tsare.
Baki suna nan suna zauwa, kuma nan a cikin kasa baki sun zo kowace jiha ta aiko wakilanta suna cikin garin Yamai. Za a yi wannan buki insha Allah cikin kwanci hankali, kuma za a samu mayyan baki da za su hallaro daga cikin kowane bangare na duniya. Tun jiya suka fara shigowa, yau ma da sahi suna nan suna shigowa, kuma gobe ma da sahi akwai shugabannin kasar sai da za su shigo.
Yan adawa waɗanda tun fil azal suka yi watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu saboda zargin maguɗi na cewa suna nan akan bakansu na waɗanda talakawa suka baiwa yarda domin tafiyar da al'amuran mulkin ƙasa. Alhaji Dudu Rahama shine kakakin dan takarar RDR Canji Muhammad Usman.
Mun nuna wa duniya, mun kawo hujjoji a duniya cewa shugaba Muhammad Usman shine talakan Niger ya zaba kashi 50.30 cikin 100. Shugaba Muhammad Usman shine zababbe daga Allah, shine zababbe daga talakan kasa. Idan an murde an yi zalunci, to lokaci zai ba mu gaskiya, za ta fito in Allah da zamu ci gaba da gwagwarmaya don kare ƙur'ummu.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, sai kuma mu je jihar Lagos, inda gwamnatin jihar ta kara wa'adin zaman kwamitin nan da aka kafa domin binciken zargin da ake wa 'yan sanda da sojoji na cin zarafin jama'a a lokacin zanga-zangar nan ta NSAS. Wakilinmu Babangida Jibrin Gareka.
Yanzu haka wani sashe na ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ke kula da batun kare haƙƙin bil'adama a ƙasashen duniya daban-daban ya wanke sojojin Najeriya game da zargin da ake musu na cewa sun yi harbi tare da kashe wasu masu zanga-zanga a lokacin zanga-zangar kawo ƙarshen sashen 'yan sandan NSAS a birnin Lagos, musamman ma dai a mashigin motocin nan na Lekki. A wani rahoto da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fita, wanda kuma sakatar harkokin wajen kasa Amurka Anthony Blinken ya rataba hannu da cewa duk wani bincike da jami'an kasar Amurka suka yi game da zargin da ake yi wa sojojin Najeriya na kashe masu zanga-zanga a mashigin motocin nan na Lekki da ke Victoria Island, babu shaidu da ke tabbatar da cewa an kashe mutane, illa iyaka sojoji an san sun harba harsasai sama domin tarwatsa masu zanga-zanga. Batun kashe masu zanga-zanga dai yana daya daga cikin dalilan da yasa gwamnatin jihar Lagos ta kafa wani kwamiti da zai saurari bahasi daga masu korafe-korafe, musamman ma dai masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama, ce kuwa da kungiyar Amnesty International, wanda suka yi zargin cewa akalla mutane goma ne aka kashe a lokacin wancan zanga-zanga na watan Oktoban bara. Musa Jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne na Amnesty Support Group, kuma na tambaye shi yanda suka ji game da wannan rahoto na ƙasar Amurka.
To dama mun dade muna kallon cewa mu kanmu nan mun kalli abin, bamu ga cikakken hujjoji ba, kuma bamu ga waɗanda aka kashe din ba, wanda ake magana wanda ya faru a nan bangaren Lekki. So wannan bayani da ita gwamnatin America ta fitar, bamu yi mamaki ba, domin wannan shine gaskiyan abin da ya faru kenan. Saboda muna sa ido, kuma muna sa na'urori, muna ganin yadda abubuwa yake faruwa a gurin, amma bamu ga makamancin wannan ba. To ka san wani abu ne wanda yake aka ce wai dokin mai baki ya fi gudu. So abin da ya faru kenan a nan Lagos nan masu zanga-zangan NSAS.
To sai dai kuma a yanda gwamnatin ƙasar Amurka ta wanke sojojin Najeriya game da zargin kisan masu zanga-zanga a mashigin Lekki toll gate da ke birnin Lagos. A waje ɗaya kuma gwamnatin da Amurka ta zargi sojojin Najeriya ne da kashe 'yan kungiyar mazhabin Shi'a mabiya Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki a wani zanga-zanga da suka gudanar a Zaria da jihar Kaduna, inda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce akwai shaidu da ke tabbatar da cewa sojoji sun nuna ƙarfi akan 'yan mazhabin Shi'a, kuma har yanzu gwamnati da hukumomin sojan ba su ɗauki wani mataki na larutar da waɗanda suka aikata kisan gilla ga mabiya shi an ba. Yanzu haka dai gwamnatin jihar Lagos ta kafa wani kwamiti da zai bi bahasin wannan zargi na kashe masu zanga-zangar. Sai dai masu lura da harkokin yau da kullun na ganin wannan rahoto da gwamnatin ta Amurka ta fitar zai iya mai da hannun agogo baya game da korafe-korafe da mutane ke yi. Sojojin Najeriya sun yi harbi tare da kashe masu zanga-zanga. Abinda kuma ake ganin rahoton kwamitin ba zai wani tasiri ba akan sojojin Najeriya. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
Kungiyar masu maganin gargajiya a arewacin Najeriya ta ja hankalin gwamnati da ta daina barnata makudan kudade wajen nemo magunguna a kasashen waje. Bayan a cewar ta Najeriya na da akasarin itatuwa da ake harhada magungunan kowace cuta da su. A wani taro da 'ya'yan kungiyar masu maganin gargajiyan suka gudanar a jami'ar Jos, shugaban kungiyar na arewacin Najeriya Dr. Peter Luka Doka yace sun gudanar da irin tasu binciken, sun kuma samo maganin da zai taimaka wajen kashe cutar corona da ma wasu cututtuka.
Yes, manufan shi ne taron mu shine mu tara jama'a mu ga al'umma mu cewa wannan corona da ta addabi duniya mu mun yi ta ihun cewa ga magani amma har yanzu ba a kula da mu ba, kuma mu mun dauki maganin har a wata defense na jihar National Assembly na dauki maganin tusu ga maganin corona, mun saci masu ciwon corona mun je mun ba da maganin kuma sun warke. Amma kuma in sun ce okay ina yake ba wanda ma ya damu da wannan don mun gwada yayi amma aka bari cewa bature ne wasu an kawo daga kasan waje wanda nake cewa ba zai yi ba.
Kowane mataki masu maganin gargajiyan ke dauka wajen ganin sun fahimtar da gwamnati amincewa da maganin tasu.
To mataki da muka dauka shine mun fito mu ga duna cewa ga magani sannan an botin kudade biliyoyin kudi wanda za a yi don a yi binciken wayannan abubuwa. Shi yasa muka tara jama'a cewa a'a za mu zo ne mu hada kanmu mu cewa masu maganin gargajiya a bada maganin bisa ka'idan karban magani. Kungiyar ta saya maka a san cewa wannan magani taka ce an je an yi bincike an sami cewa wannan yana yi ko bai yi ba, in yayi kuma sai a san cewa lalle kane wannan magani ba wai za a zo a ce okay ka bayar ka tabi ba a san ka ba, don turawa haka suke mana za a zo a shiga cikin mu a karbi maganin mu sai a je a yi bincike a can sai a dawo a ce su suka samu maganin. To wannan muke yakinta. Na biyu, kudin da gwamnati ta tura biliyoyin kudin nan karshen sai su bata ba samu magani ba, so mu ba za mu yadda ba, muna so mu kawo maganin a bincika mai neman kudi ne ma amma aiki mu dama aiki ne na bai wanda Allah ya bamu. Kira da yawa gwamnati shine kada a rika kashe kudi in an ce ana neman magani a sai a dukufa a tabbatar cewa wannan magani yayi ko bai yi ba, amma bara a ce bai yi ba bayan ga maganin muna bayarwa a warkar sai ana jiran cewa sai an yi bincika irin ta nasara wal mu kasamu da kasan tura ba daya bane kamar corona yana kashe su da yawa mu bai kashe mu irin su, sauro yana kashe su da yawa bai kashe irin mu, ya za a ce magani sai an je an kawo daga an yi World Convention tukuna wai da mu da su daya ne jini mu da su daya ne abinci mu su daya ne ba iri daya bane, so dole hukumar ta bi ka'ida na mu yan Najeriya mu kawo irin namu maganin Africa irin namu ta kanmu mu nuna musu saboda kar a bata mana kudi don wannan kudin ya isa a kawo maganin kowane iri.
Wasu da suka halarci taron daga sassan arewacin Najeriya sun tofa albarkacin bakin su.
Sunana Mukhtar Jibrin, chairman na masula speaker na Najeriya, na fito daga Abuja. Wannan taron zai kawo ci gaba da haɗin kai kwarai da gaske. Abinda nake kira ga masu maganin gargajiya su mutane ne masu daraja, su rike gaskiya da amana, mutum ya tabbatar in zai bada magani maganin ciwon ne zai dauka ibada.
Sunana Mustafa Ibrahim Algon, chairman vice president na kungiyar maganin gargajiya na Najeriya gabaki daya. Bisa abinda muka tattauna jiya da dare kuma zuwa yanzu insha Allah dukkan ma wani matsala ya kare wani faction akan kungiya ko wani rikici wannan ce shine shugaba wannan ce shine shugaba ta riga ta kare.
Sunana Dr. Muhammad B. Beji, nene national vice president na 9MP in charge of North Central Zone. Masu maganin gargajiya mutane ne mai ilimi, to mu muna kira gare su manta da bambance-bambancen da ke tare da su, su zo su zama tsintsiya madaurinki guda mai tafiya tare.
A bangare guda kuwa, shugaban cibiyar da ke harhada magunguna daga tsirrai a Afirka da ke jami'ar Jos, Farfesa Abraham Dogo, yace Najeriya ta kai matsayin da za ta iya harhada magunguna da rigakafi na cututtuka. Sai dai rashin bada kudade don gudanar da bincike musamman kan wani shayi da cibiyar ta samar shike janyo mata cikas.
In gwamnati ta Najeriya za ta mai da hankali ga ba ma jami'u ko kaman research institute ga Africa Center of Excellence particular support za a iya a yi wannan maganin rigakafi na coronavirus. Muna da na'urori masu aiki da za a yi amfani da su a wannan kasan annan University of Jos muna da su in an ba da goyon baya a ta fannin kudi na saya wasu abubuwa to za a iya.
A halin da ake ciki kuma shugaban majami'ar ECOWA ta ƙasa da ƙasa ya yi taron manema labarai inda ya ja hankalin gwamnati kan wasu muhimman batutuwa da ke faruwa a Najeriya musamman a ɓangaren tsaro. A cewar shugaban na ECOWA na ƙasa da ƙasa Reverend Stephen Panya Baba, lamarin tsaro a Najeriya ya kasance barazana wa zamantakewa da tattalin arziki wanda dole sai gwamnati ta yi hoɓɓasa.
Abubuwa sun lalace sosai da kuma sauran abubuwa na kasuwanci da abubuwan tanadawa na rayuwa duka sun faɗi. Don haka mun zo ne domin mu yi magana da gwamnati don mu tunashe su cewa suna da haƙƙin al'umma a wannan ƙasa su kula da mutane duka, ko Krista ne ko Musulmi ne ko masu safi ne ma duka. Maganan Boko Haram da ISWAP da har yanzu suna kan cin gaba da ta da hari a wurare daban-daban har ma kaman suna ƙara wani ƙarfi ne. Mun yi magana kuma na masu tafiya cin rani a wurare ya kai ga ana fada sakanin manomai da su Fulani kada waɗanda suna kwa masai su yi amfani da iko na nuna bambanci sakanin addinai ko kuwa kabilanci. Duk abubuwan kenan da suna ƙara fada da kuma tashin hankali.
Shugaban na ECOWA ya kuma shawarci gwamnati da ta maida wa majami'u makarantu da ta karbe a hannunsu don su sarrafa su bisa ka'idodin da suke bukata. Game da batun masarautar mai Tangle a jihar Gombe kuwa, Reverend Stephen Panya Baba ya ce yana da yakinin kotu za ta yi adalci. Shugaban na ECOWA ya kuma bukaci gwamnatin tarayya ta bi matakai da ta bi wajen kwato dalibai da 'yan bindiga suka sace a jihohin Katsina, Zamfara da Neja don kwato sauran 'yan matan Chibok da Sharibu da ma sauransu.
Muna kira da babban murya ga gwamnati cewa matakan da an dauka amma yasu da waɗannan yaran makarantu a waɗannan jihohi din a dauka matakan mana domin a panshe su Lia Sharibu da Alice Lokshangada, Grace Lucas, Lillian Gang da su sauran yayanmu na Chibok da kuma shi Reverend Polycarp Zango da su membobin Redeem guda takwas da aka sace su. Na tunashe President Muhammadu Buhari abinda shi marigayi mai tamasule ya gaya mashi, ya ce fa in yana so ya yi mulki da zai dawama lallai ya yi komi da kyau, kuma ya yi komi babu bambancin addini, babu bambancin kabilanci.
Reverend Stephen Panya Baba ya karkare jawabinsa da kirawa gwamnati da ta aiwatar da rahoton taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a shekara ta 2014.
Domin babban taro din na gaskiya ta tattauna abubuwa iri-iri kuma ta fitar da shawarai iri-iri da in an bi su gaskiya zai maganta matsaloli da muke fuskantar su wannan kasa. A ƙarshe na sake maimaitawa cewa mu a matsayinmu na shugabanai da iyaye na ruhaniya za mu ci gaba da yi ma gwamnati addu'o'i domin Allah ya bi da su su kuma yi abin da ya kamata domin salama ta koma ga wannan kasa sannan mu gan cin gaba a wannan kasa.
Shugaban majami'ar ECOWA ta ƙasa da ƙasa Reverend Stephen Panya Baba, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare, fatan ana cikin koshin lafiya. Za mu bude takaitattun labarin namu ne da batun wasannin motsa jiki na ƙasa wanda ake kira National Sports Festival da ake lakabi da sunan Edo 2021 karo na 20 wanda za a fara daga ranar 2 zuwa ranar 15 ga watan Afrilun wannan shekara a jihar Edo. Kamar yadda bayanai suka nuna daga ma'aikatar wasanni da ke dauke da sa hannun babban sakataren kwamitin tsara wasanni Mr. Peter Nelson ya umarci jihohi da su aika da tawagarsu da wuri ga wannan bude gasar. Sannan kuma za ku ji an fara ta da jijiyar wuya da kuma gardan dami game da batun yin amfani da na'urar da ke nuna cewa kwallo ta shiga raga ko kuma a'a, wato VAR ko kuma goal line technology, wanda matsalar ta fara kunno kai ne a gasar neman samun cancanta da kwallon duniya a tsakanin kasar Portugal da kuma Serbia da aka buga a ranar Asabar, wanda babu na'urar tantancewa a filin da aka buga wasan. Kamar yadda ya bayyana dai, akwai wata kwallo da Ronaldo ya jefa a ragar Serbia, amma saboda rashin na'urar tantancewa, wato VAR, dole aka hakura aka tashi Serbia na da ci biyu, Portugal na da ci biyu. Sannan kuma a yayin da aka baiwa kasar Qatar damar daukan bakuncin gudanar da gasan kwallon kafa na duniya da za a yi shekarar 2022, wasu kasashen Turawa suna bayyana rashin jin dadin su da wannan dama da kasar Qatar din ta samu. Sannan da ku ji cewa saura Kiris ya rage wa shahararren dan kwallon kafa kungiyar Barcelona Messi ya lashe golden boot, wato takalmin zinare, da kuma Ballon d'Or idan abubuwa suka tafi masa daidai. Sai dai kuma halin yanzu Robert Lewandowski fishe da yawan kwallaye, abinda zai kawo masa cikas shine ba zai samu damar ci gaba da buga kwallo ma club dinsa Bayern Munich ba har na tsawon makonni hudu saboda raunin da ya samu, wanda hakan samun dama cewa Messi ya kara yawan kwallayen da yake da su. Sai kuma batun league na kasar Nigeria da kuma wasu kasashen ketare, Kwarin United ita ce ke kan gaba da maki 33 da kwallaye 11, sai Kano Pilas ita ma dai tana da maki 33 da kwallaye 6, sai kuma Akwa United mai maki 32 da kwallaye 12, sai kuma Nasarawa United mai maki 30 da kwallaye 6, sai kuma Enugu Rangers mai maki 30 da kwallaye 5. A bangaren La Liga, Atletico Madrid tana da maki 66, sai Barcelona mai maki 62, sai Real Madrid tana da maki 60, Sevilla tana da maki 55, sai kuma Real Sociedad mai maki 45. Sai kuma kasar Ingila, inda club din Chelsea City take kan gaba da maki 70, sai mabi mata Manchester United da maki 54, sai na uku Leicester City mai maki 56, sai kuma Chelsea mai maki 51, sai kashe West Ham mai maki 49. Da wannan kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na takaitattun labarun wasanni. Abdulhamid Muhammad, wadda Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Kafin mu kammala shirinmu na wannan lokaci, ga Ibrahim ya sake dawowa domin karanto mana takaitattun labarai.
Mutane biyar sun halaka sannan uku sun ji raunuka a Sudan ta Kudu a yau din nan Alhamis, bayan da wasu ƴan bindiga suka kai harin kwantan bauna ma wata tawagar motocin daukar kaya waɗanda ke dawowa daga ƙasar Uganda akan hanyar zuba zuwa Dimule. Wani mai magana da yawun sojin ƙasar ya ɗora laifin harin kan ƙungiyar 'yan tawayen National Salvation Front NSC a taƙaice. Wani jami'in soji da ke wurin duba ababen hawa akan hanyar duba zuwa Dimule ya ce an kai harin kwantan ɓaunan ne ma motocin ɗaukar kaya uku da ƙarfe 6 na safe a yankin Kittu. Fasinjoji da direban mota ta farko sun tsallake rijiya da baya, a cewar mataimakin mai magana da yawun sojojin Kanar Santo Domic. Masu zanga-zangar nuna rashin yarda da juyin mulkin da sojoji suka yi a Myanmar sun kona wani kwatance na kundin tsarin mulkin kasar a yau din nan Alhamis, a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin kasar da aka rusa ke shelar kafa wata sabuwar gwamnatin farar hula kishiyar ta sojojin. A wani rahoton su na haɗin gwiwa, hukumar lafiya ta duniya WHO da kasar China sun ce abu ne mai matukar wuya a ce cutar COVID-19 ta kubuce ne daga wani ɗakin bincike na ƙasar China, duk kuwa da ƙara yaduwa da wannan hasashe ke yi tun bayan da wani babban jami'in lafiya na Amurka ya yi wani furuci mai nuna yiwuwar hakan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta hada shi, da kuma injiniyanmu Daniel Brown, ni Hanifa Kabir Isa ke mana fatan alkhairi. Ma'assalam.